Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darasi na 16 a cikin littafin al-arba'un an-nawawiyya. A yau muna 7 ga wata na 4 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1444, wanda haka in ya dace wa ɗayan watan 11 miladiya ta 2022. Insha Allah ta'ala wannan zai zama to darasi na 16, za mu tashi hadisi na 24, ko kuma za mu dasa daga kan hadisi na 24. Shine hadisi na Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya rahama Allah ƙarin da gare shi, wanda dama kusa akan shi muka tsaya. To dubi zuwa ga abubuwan da hadisin ya kumsa, wanda hadisi ne wanda yake shakundum, yana tattare da abubuwa da yawa. To da izinin Allah, idan muka bibiye shi ɗaya bayan ɗaya, za mu amfana da abubuwa masu yawa a cikin shi. Za mu tashi daidai gabar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu. Allah yake cewa, ya ku bayina, ku sani cewa kullukum, gaba ɗayan ku dallun, batattu ne, illa man hadaituhu, sai wanda ni na shiryar da shi. Da haka fastahduni ahdikum, Allah ce ku nemi shiriya ta in shiryar da ku. Sannan kamar da magani a wancan lokaci, Allah ci gaba da cewa, gaba ɗayan ku ya ku bayina, manyunwata ne, ƴan yunwa ne, sai wanda na ciyar da shi. Ku ciyar, ku nemi ciyarwa ta Allah, ce in ciyar da ku. Sannan kuma ya ce, gaba ɗayan ku tsatsarara kuke, yani marasa tuhahi ne ku, illa man kasautuhu, sai wanda ni ne na tufatar da shi. Allah ce ku nemi tufatarwa ta, zan tufatar da ku. Sannan kuma Allah ke cewa, ya ku bayina, innakum tukhti'una billayli wan nahar, kuna yin kuskure, aikin ba daidai ba a cikin dare da yini. Allah ce wa ana aghfiru dhunub, ni kuma ina gafarta dhunubai jami'an gaba daya. Me ya kamata ku yi? Allah ce fastaghfiruni, ku nemi gafara ta, aghfir lakum, zan gafarta muku. To wannan gaba daidai nan za mu tsaya, sai mu ji bayanan da malamai suka yi karkashin wannan gabbai. Abinda malamai suke cewa shine, haza, wannan gaba yaqtadi anna jami'al khalqi, yana kumsan bayani akan cewa dukkan halittu muftaqiruna ila Allah azza wa jalla, lalle masu tsananin buƙatuwa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, talakawa ne zuwa ga Allah. Kamar da Allah ce, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, talakawa ne, masu buƙata ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fi jalbi masalihihim wa daf'i madarihim, wajen Allah ya ba su wani abin da duk abin da yake alheri ne, sannan kuma Allah tunkuɗe musu duk wani abin da yake abin kyama ne, abin da ba a so. Fi umuri dinihim wa dunyahum, a cikin al'amarin da ya shahi duniyarsu da abin da ya shahi rayuwarsu, wajibi ne bawa ya riƙa ji a cikin ranshi cewa lalle shi mai buƙatuwa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kowane lokaci ya riƙa kai kukan shi, ya riƙa kai buƙatar shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi Ubangiji duk lokacin da ka fiye naci wajen roƙon shi, to kuma a lokacin hiƙa da sonka. Sai ne yake cewa, annal ibada la yamlikuna li anfusihim shay'an min zalika kullihi, kuma ku sani cewa lalle su bayi ba su mallaka wa kansu komi ba a cikin waɗannan al'amuran gaba ɗaya. Alherin ne a sharrin ne, babu wani abin da kai ne zaka iya jayo wa kanka na alheri, babu wani abin da kai ne zaka iya tunkuɗe wa kanka na aikin banna. Ka sani cewa duk abin da ka gani, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya hukumta haka yin a gare ka. To da kaga kenan, wajen waye kamata ka garzaya? Wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan Ubangiji ya ambata cewa lalle shari'a ta shi ce, shi sa har kullum duk wani mutum mai imani, namiji ko mace, a cikin salloli guda 5 da kake yi kawai, kana maimaita Allah ta shiryar da ni tafarki madaidaici su 17 a cikin sallolin farilla. In aka samu kuma kai mai sallar nafila ne, kaga kenan adadin ya karu. Kana cewa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici, saboda kowa bacacce ne sai wanda Allah ya shiryar da shi. Da haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda ya shirye su. Allah yake cewa, man yahdillahu fa huwa almuhtad, lalle duk wanda Allah ya shiryar da shi, to wannan mutum shi ne shiryayye. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida, idan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya batar da bawa, ne idan bawa ya zama tubacecce ne, to ho ba zai samu wani majibincin lamari ba wanda zai shiryar da shi zuwa ga abin da yake shirya ne. Shiriya ta Allah ce subhanahu wa ta'ala. Shin Allah yake cewa, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin, kuma dangance da abin da ya shahi amfani ko wani abin da yake na cutarwa, ka sani cewa duk abin da Allah ya bude wa mutane na rahama, fala mumsika lahu illa hu, ba wanda ya isa ya hana wannan abin ya same su in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sannan kuma, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di, idan Allah ya riƙe abin kuma babu wani wanda ya isa ya bada shi. zaka za ka ga wani mutum duk wani sababi na a ci gaba a zama karshe a cikin rayuwa duka ya hada su amma kuma ya ga shi hallo mazala wadi'an zaka ga shi har yanzu bai kushe ba kaskantacce ne me yasa saboda mai daukaka wanne bai daukaka shi ba ba sababi ka doki sababin da zaka doka amma dai sai ubangiji ya ga dama shine huwa muqaddirul asbab huwa alladhi yuqaddirul asbab hatta ka doki sababin ma sai Allah ya kadarta kazan to kun zai tabbata ba dan ka doki sababin kawai ba wannan kuma musalli suna nan burjik ubangiji subhanahu wataala kuma shike arzutawa kamar da ya ambata cewa inna allaha huwar razzaqu ubangiji subhanahu wataala shine mai yawan arzutawa zul quwwa ma'abucin karhi al matin ubangiji mai karfa ne al matin yani al qawi sannan kuma Allah ya ce fabtagu inda allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ku nemi arziki a wajen Allah ku bauta wa Allah ku yi godiya ga Allah subhanahu wataala waɗannan abubuwa duka suna bayyana wa bawa cewa lalle shi yana buƙatuwa talakka ne zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma da mai ajji hankalin shi game da abin da ya shafi arziki na duniya idan ka tashi ka nema gurgudan yanda zaka iya to sauran al'amuran kuma na ubangiji ne shine Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin lalle babu wata dabba wata halitta da take kaiwa take kawo a saman doron kasa face arzikin ta yana wajen Allah subhanahu wataala dan haka waɗannan abubuwa iya da ke mutum mai imani ya sa su akan shi sannan kuma ba haka nan qad istadalla ibrahim al-khalil alayhi salam bitafarrudi allah bi hadhihi al-umur lalle annabi ibrahim ya yi bayani akan cewa lalle Allah mai girma da buwaya sheke banta da waɗannan abubuwa shiriyace a tuwatarwa ne a ciyarwa ne a gafarta zanuban ne Allah sheke banta da waɗannan kamar da ibrahim alayhi salatu wasalam yake cewa lokacin da yake ma mutane bayani mutanen shi bayanin cewa afara aitum ma kuntum ta'buduna wai ku bani labari waɗannan abubuwan da kuke bautawa antum wa aba'ukumul aqdamun da ku da uwayenku waɗanda suka gabace ku da kuke bautawa waɗannan gumakan ku sani ni matsayina game da gumakan ku fa innahum aduwwun li maqiya ne a gare ni ba ni ba su wa na rika a matsayin majibancin lamari illa rabbul alamin sai Allah ubangijin talikai me yasa na rike Allah ubangijin na shine allazi khalaqani shine ya halicce ni shi halicce ni haka kaga shi zambi dan me zambi wani wanda ba shi ba fa huwa yahdini sannan kuma shine yake shiryar da ni kaga wannan dalili akan cewa kenan wa yake shirye suwa Allah subhanahu wataala sannan kuma wallazi yut'imuni wa yasqin Allah ne shine wanda yake ciyar da ni kuma shi yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin sannan ubangijin nan shine wanda yake bani lahiya a lokacin da na yi rashin lahiya yace wallazi yumituni thumma yuhyin ubangijin nan shine wanda yumituni zai kashe ni yani shi rayuwata tana hannun shi a yanzu thumma yuhyin sannan kuma shine zai rayar da ni a gobe kiyama wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin ubangijin nan shine nake na sakankance na yarda a cikin zuciyata cewa lalle shine zai gafarta mini zunubaina to kaga waɗannan abubuwa gabaɗaya ya jingina su zuwa ga Allah subhanahu wataala shiriya tufatarwa arzutawa kashewa rayawa sannan kuma gafarta zunubai sannan wa fil hadisi dalilun ala anna Allah yuhibbu an yas'alahu al'ibadu jami'a masalihi dinihim wa dunyahum Allah mai girma da buwaya yana bukata gane Allah yana so Allah ya dora wa bayi akan su roke shi dukkan abin da suka sa gaba a cikin rayuwarsu abin da ya shahi rayuwar ne abin da ya shahi addini ne min at-ta'ami wash-sharabi wal-kiswati wa ghairi zalika abin da ya shahi abinci ne abin sha ne abin da za su tufatar ne duka wajibin bawa ne ya roki Allah subhanahu wataala komai da komai kar ka ji shahin roƙon Allah duk abin da ya zamanto maslaha ce dunyawiyya ko ukhrawiyya abin alheri a duniya ko lahira ka roki Allah subhanahu wataala maliki cewa kama yas'alunahu al-hidayata wal maghfira kamar da za su rika roƙon Allah akan ya shiryar da su ya gafarta musu zunuban su ya zo a cikin hadisi kuma hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha dayanku ya roki ubangiji subhanahu wataala bukatan shi gaba daya duk bukatar da kake da ka roki Allah subhanahu wataala ya mazala yake cewa hatta yas'alahu shis'a na'lihi ka roki Allah hatta akan katananta kalminka idan qada a lokacin da ya cire ka ce ya Allah ya ubangiji ba ni wani ya ubangiji masanya mun da wani ka roki Allah ya zamanto kai komin ka kawo Allah ne wallahi za ka yi mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu maliki cewa wa kana ba'du salafi yas'alu Allah fi salatihi kull hawaija wasu daga cikin magabata suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala buƙatu su gaba daya hatta da gishirin da zai sa a cikin mai suna roƙon Allah nunin cewa su sun sakankance gaba daya sun mai da al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga daga bai samu ba ya san wa wanda yake badawa ne bai bashi ba kuma akwai abin da ya saba a bashin ba to nan ba sai ce wa fil isra'iliyat yazo a cikin isra'iliyat kana Allahu a'lam bi sihhatihi ya inganta bai inganta ba Allahu a'lam saboda su isra'iliyat akwai wanda qat'an bai inganta ba saboda ya ci karo da hadisi ko aya akwai wanda kuma qat'an ya mai ake kira shi da suna ya inganta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akwai wanda kuma shi bai ci karo da abin da ya shahi alqur'ani da hadisi ba sannan kuma bai manzon Allah bai bada labarin shi ba kenan ba za ka kore ba ba za ka tabbatar ba kenan kawai dai za ka bada labari ne tunda bai ci karo da abin da ya shahi abin da littafin Allah ba to wannan irin shi ne malam zai bada ana ka yake cewa anna Musa alaihi salam qala ya rabbi annabi Musa alaihi salatu wasalam yake cewa ya ubangiji innahu la ta'ridu li al-hajatu min ad-dunya ya ubangiji bukata ta rayuwa tana buzuru mini fa astahi an as'alaka sai in ji kunya in roƙe ka ya ubangiji qala sai Allah ya ce mushi salni ka tambaye ni kai annabi Musa alayhi salatu wassalam hatta yake cewa milh ajilik hatta da gishirin da zaka zuba a cikin garin ka tambaye ni hatta abinda zaka daure jakkinka da baibayi ka tambaye ni kakaji shahin komi malaje fa inna kullama yahtaju al'abdu ilayhi idha sa'alahu min Allah faqad azhara hajatahu fihi duk abinda bawa yake bukatuwa zuwa gare shi sai ya roki Allah to ya nuna ya Allah cewa lalle shi mai bukata ne zuwa ga ubangiji shi kuma ubangiji wannan ne yake so a gare mu kakka nuna jijji da kai shi yasa duk mutumin da yake dagin kai Allah sai ya danne shi ya dankwafe shi ya zamanto kamar babu shi a cikin rayuwa shi yasa manzon Allah ya ja hankalin mu cewa man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankantar da kanshi ne ba komai bane shi ba saboda Allah to wannan mutum wallahi ubangiji sai ya dauka kanshi da haka bawa ya nuna buƙatun shi zuwa ga Allah subhanahu wataala waftiqaruhu ila Allah wadhalika yuhibbuhu Allah haka Allah yake so kuma haka Allah yake son bai wa kana ba'du salaf yastahi min Allah an yas'alahu shay'an min masalih ad-dunya waliqtida'u yake cewa waliqtida'u bisunnati aula duk da wasu daga cikin magabata suna jin kunyar roƙon Allah wasu abuwa duk abin da kake so ka roki Allah kar kai wasa kware da gaske dama ce ubangiji subhanahu wataala ya baka dama ba ta wasa ba manzon Allah ya ci gaba da cewa kullukum dallun illa man hadaituhu afwan Allah yake cewa dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi da ku nemi shiriya ta Allah ya ce zan shiryar da ku to anan malika wata mas'alan cewa wa amma su'alul mu'mini min Allah alhidayata fa innal hidayata naw'ani bawa ya rika roƙon Allah subhanahu wataala akan shiriya to lalle shiriya kala biyu ce yace hidayatun mujmalatun akwai shiriya shaqundum gaba daya وهي الهدايه للاسلام والايمان وهي حاصله للمؤمن wanda wannan shari'a kuma dukkan wani mutum mai imani yana cikin ta yace wa hidayatul mufassala akwai kuma hidaya wanda take a rarrabe yake cewa ita kuma wahiya hidayatuhu ila ma'rifati tafasil ajza'il iman wal islam Allah ya maka dace da kunya ta fahimtar detail dukkan wani warwara da suke cikin abin da ya shahi imani da musulunci wa i'anatuhu ala fi'li dhalika kuma Allah ya taimake ka akan aikata haka to wadannan kaga duka dai kai ka roki Allah subhanahu wataala akan ya shiryar da kai ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu sai gaba ta gaba magana akan abin da ya shahi al-istighfar neman gafarar zunubai babu wani ɗaya daga cikin mu wanda zai daga kai yace shi baya saba ma Allah subhanahu wataala babu shi a cikin wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai yake da wannan isma shine baya saba ma Allah amma da ni da kai da ke da mu gaba daya zamu iya aikata ayyukan da suke sabo ne ga Allah subhanahu wataala to me dan haka wajibin mu ne mu zama to muna yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi ina neman gafara zuwa ga Allah ina tuba zuwa ga Allah a wuni manzon Allah yace sama da so 70 idan manzon Allah yayi haka ina ga ni ga kai ga ke min babu aula mun cancanta mu haka nan dan haka wajibin bawa ne zaman tuna neman gafarar Allah subhanahu wataala wasu ayyukan da muke aikata mu da kanmu san ba daidai bane ba wasu ayyukan kuma ba mu san ba muna aikata su kuma ba daidai bane ba to a yanayin da ya zaman to muna roƙon Allah akan Allah ya gafarta mana to sai ga ubangiji subhanahu wataala yana gafarta mana kuma al'amuran mu suna ta yanda ya kamata Allah ya mana tawfiki mallaci ce shi gafarar zunuban na fahuwa talabul maghfirati shine neman gafara yace wal abdu ahwaju ilayhi sannan kuma bawa yana mai tsananin bukatuwa zuwa ga wannan neman gafara li'annahu yukhti'u bil layli wan nahar saboda muna yin kuskure da yawa a cikin yini muna yin kuskure da yawa a cikin dare wa qad takarrara fil qur'ani dhikru tawbati wal istighfari wal amru bihima wal hasu alayhima kuma ya riga ya maimaita ya nanata a cikin alqur'ani mai girma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama umarnin cewa bayi su nemi gafara wajen Allah kuma an ja hankali an kwadaitar akan mutai zama to mai istighfari al-imamu tirmidhi da ibnu majah sun zo da hadisi daga anas ibnu malik Allah kare yarda gare shi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah yake cewa kullu bani adama khata'un dukkan diyan adam masu kuskure ne wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alherin masu kuskure su ne masu neman yahiya bayin laihi yake zaman tuwa matsala ba ga dan adam kai tsiya rishin ga neman gafarar zunubai wajen Allah rishin istighfari wannan shehi komi zaman tuwa matsala dan haka wajibin mu ne mu zaman to muna zama zakai nafila raka'a biyu ka zauna ka daga hannu ka roki Allah Allah ka gafarta min Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam bihi minni Allah ka gafarta mu abinda nayi a bayyane da wanda nayi a boye da wanda na sani da wanda ban sani ba da wanda ma Allah kai kadai ne ka san shi Allah ka gafarta mu shikenan sai ka rayu a cikin nutsuwa kana mutuwa a wajen Allah kai dan ajin tabarkalla ne Allah ya sa mu dace مالك تا وخرج البخاري من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري يزو حديثي daga ابو هريره الله قال يرضى غري شي yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra hadisin da karanta da sanan wata riwaya kuma wani lafazi na da yake cewa inni la astaghfiru Allah ina neman gafara wajen Allah ina tuba zuwa ga Allah yace kulla yawmin 100 marra adunun Allah manzo Allah yana yi so 100 ka tambaye kanka ki tambaye kanki ni ma in tambaye kaina yau so nawa kai istighfari idan manzo Allah yayi so 100 ni so nawa kamata in yi da kaga wajibin mu ne mu zaman to muna yawaita istighfari kuma wani abu ne wanda yake ba kaidi zaka ba kanka ba kawai ko wani lokaci astaghfirullah wa tubu li astaghfirullah wa tubu li a tuki kake a azabne kake a kana yawakin ka zauna kai ta tunanin tashan banza ka dauki wasu lokutan kai zaman to a istighfarin nan shine abin da ka sa a gaba wallahi zaka ga mamaki saboda istighfari kaidan shi kamar yadda can Allah ya ambata mana a cikin suratu nuh fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a alaykum midrara na farko yana sa mutai samu arziki wamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya zamantu dukkan wasu al'amuran ka Allah yana warware maka su suna tafiya yanda ya kamata gurgurun hali wallahi idan ka lazamci istighfari za ka ga haka sai dai iyalaita qaumi ya'lamun sai dai kadan ne daga cikin musu ke aikata haka sai dai mu tashi mu tabbarmaya da duniya amma haka kin ba za mu yi ba sai ga la'alla muna abubuwan da ba alheri bane a gare mu ko da mun ga cewa muna samu la'alla ya zaman to wasu abubuwa kuma sun mana tauri a cikin rayuwa saboda karancin kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah shi da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita malaci wa kharaja muslimu mukhs muslim min hadith al-agharrib al-muzani yake cewa sami annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji manzo Allah yana cewa ya ayyuhan nas manzo Allah shi laiki yana cewa ya ku mutane tubu ila rabbikum kutubu zuwa ga Allah fa inni atubu ilayhi fil yawm 100 marra manzo Allah ya ce ina tuba zuwa ga Allah so 100 a dunin Allah a wani lafazi kuma na imamu an-nasa'i yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu kulla yawmin 100 marra to kaga wadannan duka suna mana bayani akan istighfari da kan mu nemi gafara wajen Allah subhanahu wataala wannan shine gaba ta karshe a cikin abin da ya shafi faqara da aka karanta sai gaba ta gaba ubangiji subhanahu wataala yake ce a cikin wannan hadisi ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurru ya ku bayina ba za ku iya cimma cutar da ni ba har ku barantana ku cutar da ni sannan ba za ku iya cimma amfanar da ni ba barantana ku amfanar da ni wannan insha Allah ta'ala zai zamanto a cikin darasi na gaba fatan mu abinda muka fadi Allah subhanahu wataala ya sanya mu tare a cikin lada abin da ya kasance kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kenan dai wannan hadisi na 24 hadisin Abu Dharr al-Ghifari ma zilna fihi har yanzu dai muna cikin shi insha Allah ta'ala kenan darasi na gaba za mu tashi darasi na 17 fatan mu Allah subhanahu wataala an fadar da mu da abubuwan da muke saurara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله